Shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai karrama limamin nan Abdullahi Abubakar da ya kare kimanin mabiya addinin Krista fiye da 300 daga hallaka a ƙauyen Gindin Akwati a ƙaramar hukumar Barikin Ladi a lokacin da mahara suka hallaka mutane da dama a yankin. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana haka yayin wani taron sasantawa da hukumar sasanta tsakanin al'umma a jihar Plateau ta shiryawa masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya a jihar. Gwamna Lalon, wanda ya jaddada muhimmancin zaman lafiya tsakanin al'umar jihar, ya ce Imam Abdullahi Abubakar ya yi abin da ba kasafai yake samu ba, musamman ma a lokacin tashin hankali.
Alhaji Abdullahi Abubakar, Allah ne zai maimaita maka. Domin duk abin da za mu baka ba zai taimake ka ma yanzu ba, amma Allah da ikonsa shi ne zai saka maka.
Gwamna Lalon ya yi alkawarin taimakawa 'yan gudun hijira fiye da 37,000 a sassa daban-daban na jihar. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da gina tubalin zaman lafiya.
We shall not cower but despair, and neither shall we relent in our commitment to tackle the challenges of peace and security, regardless of the evil machinations of those who have sworn to take us back to our glory past.
Yace ba za mu yi na kaso ba wajen sadaukar da kai don dakile matsalolin tsaro duk da kulle-kullen da miyagu ke yi don mai da hannun agogo baya kan zaman lafiyar da muka cimma. A nasa jawabin, mukaddashin shugaban ofishin jakadancin kasar Amurka a Najeriya David Young ya tunatar da al'umma ne kan su dukufa wajen ayyukan da zai hada kan jama'a da ceton rayuka maimakon hallaka su.
We must commit that these criminals who commit these terrible acts of whatever kind must be caught and prosecuted.
David Young ya ce dole ne mu haɗa kai wajen tabbatar da waɗannan ɓata gari da ke aikata kowace irin ta'asa an damƙe su an kuma hukunta su. Ya ce al'umma daga ɓangarori daban-daban za su iya samun adalci ba tare da sun ɗan matakai sun yi kisa ba. Mahalarta taron sun haɗa da sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da na al'umma, ƙungiyoyin matasa da masu kare haƙƙin 'yan adam da dai sauransu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.